Daga muryar Amurka a Washington DC. To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma stashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com. ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau 7 ga watan Afrilu na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan kiwon lafiya a Ghana.
Masu sauraron mu, muna tafa da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau, wakilar sashen Hausa ta tattauna mana da likita, sannan kuma ta jiyo mana ra'ayoyin jama'a.
Sai a gyara zama, a kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu saurare, ba tare da ɓata lokaci ba, za mu garzaya ƙasar Ghana, inda wakiliyar sashen Hausa a Ghana ta jiyo mana ra'ayoyin jama'a akan wannan batu.
Sunana Saidu Nasigiri ne, lawyer ne in Accra. To, question da ta tambaya ni dai na sai cewa kaman doctor na kokarin ganinga. Abin da yasa aka doctor to patient ratio na yayawa is too huge. So the workload na is too much on them. Shi yasa an kan zo kana so doctor ginka immediately. It's a challenging issue. Don doctor na kanshi, there are a lot of cases before him. Saboda wannan nan, they may not be able to attend to you on time. So maka da imani ba ka ce ba su imani ba su jara ba ka ba, it's pressure too much on them. In kazo nurses, they are human beings. Banyan ce ba mistake ba deliberate ba da ganga bane. Mutane suka yawa suka fi nurses in Ghana. That is the truth. So the hospital staff now suna kokari within their power, within their means. So ni dai na sai kaman the hospital staff da ke gadan ga suna kokari kwarai.
Sunana Alhaji Abubakar Galaxy mai lakani Shatar Radio, ni dan jarida ne. To indai zai zance game da tafiyar da haraka na Batun hospital mu a kasar mu Ghana, shin ce gaskiya mun koma bayi sosai? Ba mun koma bayi ne cewa ba mu da gwanayi ba ko wanda suka kware ba, domin irin halayen da ke hospital mu gaskiya yana da ban tsoro. Especially nurses mu, idan mutum bai da lafiya in ka zo wurin kanda da su handling ka, wallahi kai da kanka ina da akwai matsala. To abin da muke so fadi shine, don kanda muke gani yawanci wannan su garuna ko kuma wa'ansu kanda suke aikin nesu su za gano cewa mu mutane mu nan ba yawanci su suna yi ba tausayi ba imani. Domin mutum bai da lafiya yanzu da ya kamata emergency handling shi ne, ka gane, kaga an bar shi ina magana ka ga nesu ba ku ba da kula da shi ba. Abin da ke ba ni tsoro da ke ban ma shine, idan ka zo hospital wani abu na tafiya shine rashin corruption, inji Bature, wani rashin gaskiya na faruwa wuri. Idan ka zo kai suke mutane 100 kan line, akwai wasu special kamar zuwa da kamar agent masu karban kudi hannunka su je su ba likita saboda ka samu ka ayi maka da sauri. To wannan abin nan gaskiya shi ba ya contribute almost 80%, saboda kowa ya zo aiki ko doktoci da nan da sauransu, in mai shi ya zo sai na so ya karbi kudi hannun shi ya ga likita da sauri. To wanga duka wani abu ne wanda ya zama da cewa gaskiya ina kawo da matsala da damuwa, saboda shi abin da ke ciki shine ni gaskiya na Allah addu'a wurin nan shine matsala ce hanci da rashawa.
Sunana Alhaji Papa Angola daga nan Accra Ghana. A game da batun lafiya uwar ciki wanda bai kamata waye gari mutum ya yi shi da ita ba, babu shakka muna fuskantar matsaloli a nan Ghana ta wajen batun lafiya. In mutane sun je hospital, shine mai na farko, addini ya nuna cewa wanda bai da lafiya har iya je wajen da ake jinya har samu mishi hakuri, shi ma ya samu hakuri da waɗanda yake ma'aikata ne. Amma mun duba nan Ghana, so dewa za ka je hospital waɗanda yake suke kulawa da marasa lafiya sai ka ga su fita shaninsu. To wannan ke nuna mana mu ma diya da muke haihonsu mu kokari mu ilmantar da su buf muhammadiya da ingiliziya. Iyariya ta san darajar iyayenta, ta san girman iyayenta, kamar yadda Qur'ani ya ladaddar da musulmi yadda zai yi reno diyan shi. Ya yi wuya yariyar musulmi wanda yake tana cike da imani na batun makaranta da kuma karatun ingiliziya ta walakanta yarwanta musulmi ko kuwa wanda ma ba musulmi ba, kan haka mu maida hankali wajen karatun diyanmu. Wai sannu-sannu bai hana mu mu kai inda yau makwabtan mu ga suke, saboda haka mu maida hankali wajen ba yaranmu ilimi. Almuhimmi ma yaranmu mata da ake cewa wai bai kamata a ba su ilimi ba, a wannan magana kuskure ne ko kuma mu ce rashin sani ne.
Yasmin Yakub, gaskiya dai suna yawan yi ma mutane walakanci. Doktoci dai suna da matsala da yawa, ba guda ba ba dai ba. Kai ka zo maybe kai ciwon kanna yana da sauki kan na wani, wani kuma ya zo yana cikin damuwa amma ba su kula ma da mai shi, suna ga kaman kai yanzu ka zo ya ci kuma duba mai shi a bar wanda yake na, amma duka ba su yi, suna gasa suna da matsala. Ya ce musu magana gaskiya.
Sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin amin summa amin ya Allah, amin amin summa amin ya Allah. Ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa, ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa. Mutanen karkara da birni wannan
yanzu kuma ga wakiliyar mu ta Ghana ta sake dawowa a tattaunawar su da likita.
Assalamu alaikum jama'a, suna na Hawa Abdulkarimi Yomfani, ina jin yau shirin mu na yau da gobe. Muna tare da babban likita, ɗaya daga cikin likita, ina jin yana aiki a cikin babban asibiti a nan kasar Ghana, birnin Accra wato Kwalebo, mai suna Dr. Zakari Anes. Za mu tattauna da shi akan mu ji yanayin kiwon lafiya a nan kasar Ghana. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Zan so kai da kanka gabatar da kanka.
To sunana ne Zakariya Anas. To ni ma na aiki cikin health sector, mun dai bar shi haka nan.
Tambaya na anan shine, aka ce health sector wato bangaren kiwon lafiya nan kasar Ghana, wani bayani zaka yi kan muna akan kiwon lafiyar kasar Ghana?
Kiwon lafiya a kasar Ghana dai yanzu dai na yi guntun magana inda muka kan gade akwai saura, amma alhamdulillah don za mu duba duk fadin Afirka baki daya, daga South Africa she Ghana wurin kiwon lafiya, kuma muna ci gaba don akwai fanni da wayanda akwai private sector da suke kuma help, suna broaden basic facilities in da muke require for medical examinations and diagnosis.
Yanzu a ce kalubale da harkan kiwon lafiya ke fuskanta nan kasar Ghana?
Kiwon lafiya a kasar Ghana dai na ce fanni biyu, daya kayayyukan aiki waɗansu nan samun shi na da wuya, na biyu shine mu mutanen da muke cikin kasar da yawa da ba kudin duban lafiyan jiki, mai shin na ciwo ma bai da dalilin yayi ma kanshi taimako ya samu ya biya ma kansa bukata wurin kiwon jikinsa. Baya ga wannan dai da na ce dai Ghana mun ci gaba sosai, saboda yanzu wayewa ya zo kuma machines na aiki, wallahi ban yi miki kariya, shekin shiga wani facility zaki san kama akwai machines yin aiki a Ghana. Yanzu ma ban samani akwai aikin da na kiwon lafiya a Ghana da za fitar shi waje ba. Yanzu dai na yanyi miki gaskiya ba wannan aiki da ba yayi shiga na yanzu.
Har da irin surgery nan da ake na sake halittar dan Adam,
da kyau ana yin shi da kyau Ghana. Yanzu akan ganna miki magana akwai doctors, manyan doctors da ke nan, wadansu suna Kwalebu, wadansu suna nan Konfonoci, wadansu suna nan Tamale, da za su yi fi sabidillahi tsakaninsu da Allah, ba shi an ce da shi can ba.
mafi yawancin jama'a na bada korafi cewa likitoci in an zo asibiti kuna kyale su, kuna ji da waɗanda ke da kuɗi.
A wannan ba gaskiya bane. Ya zai ka san wanda ke da kuɗi ba zanawa kan gushe sai, amma kai da kanka ka san wannan yana jin jiki ya fi wannan, ko da yake wannan ya zo da sauri ya bar wannan, amma ai wannan ka duba shi ka san emergency ne, in baka taimaka mai ba ya shiga wani hali wani bi ma ba za a samu rai ba. Amma wanda ke gefe bai tunanin wannan, shi yana son a duba shi a farko tunda shi ya zo farko, amma kuma ba yin haka nan kai haka nan za ka samu cuta da yawa ga wayanda suka zo neman lafiya. Shi yasa suke gani haka nan, amma ba wani doktan da ke da imani a zuciyarsa zai ce kama a wannan dai da ganin ta ba ta da lafiya, amma wani bi la Allah malaria ko she wannan emergency ne aka kawo in ba duba ba nan ga minti biyar za a rasa. She wani doctor zai bar wannan, zai duba wannan ya bar wanda ke emergency da in ba taimaka mai ba nan zuwa minti biyar zai za a rasa.
Wasu na iya cewa idan an zo she ka ga a ce ba likita sai in abu ya bata ko an rasa rai sanar doctor zai tashi kuma yana tafiyar kwalisa har ya zo ya ga shi ya duba shi kafin ya zo ma wani ana yi a rasa rai.
Wannan kuma muna mutane, ko ya za yi ba mu samu mu dukan mu daidai, wannan ba kai ka fadi da yawa saboda baka san wani halin da wannan shi kuma yake ciki ba. Ai mutum ne shi ma mutum ne, likitan mutum ne don wanka mai rai ne, baka san cikin halin da yake ciki ba ko shi bai yi gaya ma saboda kai baya kai mai jinya. Shi yasa kake ganin kama a ko yana tafiya cikin kwanciyar hankali ko yana cikin wani halin kai baka sani ba. Amma wani bi cikin ci damuwan shi ya bar nashi damuwan ya zo ya duba ka, amma dole ne shi ya kwantar da hankalin shi saboda ya samu ya duba ka yadda ya kamata.
Zan so ka ci gaba da bayaninka akan kalubale da likitoci ko asibitin Ghana dai gabaki daya ta fannin gwamnati ake fuskanta.
To wannan nan kuma before dai in yi magana na ce ba mu damun gwamnati da yawa saboda ayyukan shi na da yawa, amma kuma dai har yanzu muna neman bukata ga ayyuka, kananan ayyuka da yawa saboda garin kullun girma yake yi, kullun mutane kuma suna wayewa da zuwa neman jinya. Saboda shi ko menene ya kamata akwai facilities inda suka zo za su samu biyan bukata wurin neman lafiyarsu. Wurin wannan dai muna laka kadan, amma gwamnati na nashi kokari, na san with time mu improve shi hakan ga
ku da kanku likitoci wani kalubale kuke fuskanta?
Wannan kuma na ce wurin da zan fadi wurin salary da allowance da remuneration da housing facilities, saboda wayansu doctors in suka gwada maka inda suke yi su zo hospital su zo su yi su duba mutane wallahi kai mamakin. Wasu doctors inda suke aiki kolebu ko wani hospital da suke da inda suke zama in ya gwada maka kaman yana nan kaman kasuwa, zai fito kasuwa ya zo ya kamata kafin 7:38 ya kai nan. In ka duba traffic da ke kan hanyar nan kawai magana ne, so da shi wani lokacin ma wayansu da ke nisa ba yanda za su yi shi dai su nemi wani hotel su kwana, saboda yana ya san kaman yake gida wani ya tashi aiki da marance in yayi wasa yake gida in zai zo aiki gari ya waye ya yi late.
Ta masha Allah doctor, har ila yau muna cikin maganan mu, likitocin Ghana kowane mutum daya na contain adadi nawa idan na fahimci bayanin ka?
Kalla da mutum ya ce on the average currently Ghana pay doctor to patient ratio stands between 1:3,000 to 1:5,000 currently, but we could do better. Neighboring countries, the foreign countries, suna neman Ghanaian doctors, yabar majority of Ghanaian doctors almost always suna fita kasan waje, kamar yadda ko da ma nake ga miki da farko yanzu akan gama in za mu magana New York kade daga America, doctors in Ghana dake New York kade sun fi doctors in dake Ghana duka baki da yawa. Me ya kawo haka? Basically kayan ayyuka, incentives, allowance are the three major things that cause what a nababana. yaje foreign country is going to have all this at his disposal kuma za a biya shi da kyau amma kuma nan ga da yawanci aikin sai mu ce fi sabilillahi muna yi saboda Allah da Annabi amma an zaka duba zuwa kasan waje kafi samun aiki kai kafi samun kudi kafi samun wadata amma ko ya za ai zaka komo gida ka zo ka zauna gida gida ne saboda shi dai majority of our problems ne doctors da ke gana ba su da yawa ba su su continue population mutanen nan shi yasa yake all the time yake on the high side
shi kuma kana magana kana cewa gana ba wani aikin da gana ba iya ayi yanzu saboda gana Allah ya sa an ci gaba sai so ka ƙara min bayani dai akan wannan bayani irin aikin zuciyar nan da sai a ce sai an tafi kasashen waje gana ma ana yi
wannan kira batun transplant kenan transplant kuma dai gana ana yi yanzu gana insha Allah ana yayi transplant successfully da ba damuwa shine kaman a doke shi mu doke shi kaman kidney wani ya bata ana so a replace kidney nan saboda me shi ya samu rayuwa anya ne mu wani wanda shi da shi jinin su ya match a samu a doki kidney su ana ya fita kidney wani a sama wani shi yake ce ma transplant don kidney guda biyu ne ana ya ci da guda a sama wani saboda shi ma yayi rai don ba kidney ba mutum
so irin wayannan ayyukan duka ana yi shi a Ghana
duka ana yin shi Ghana yanzu cikin sauki ma
ina so in sani kai da kanka a matsayin ka na doctor akwai wani kalubale da ka taba fuskanta tsakaninka da patient marasa lafiya da aka taba zuwa maka asibiti
wannan ne wallahi yana nan da yawa amma ina tuni da guda da wata da ta zo da hepatitis ta fito kuma sai ma ne aka kawo ta aka gwada mata wurina ta zo gaskiya ne kuma tana da hepatitis wallahi shi da maganan gani da ta zama mana fada har ta ci da hannu ta mare ni saboda tana ganin ba gaskiya bane ya za ta yi ta samu hepatitis kuma tana ganin ta san anyan da ake samun hepatitis sai gani kuma ita ba tana fita bayan mijinta bane mijinta ba yana fita bayan ta bane to na ta samu kuma mijinta ba shi da shi saboda shi irin abu aka yana da wuya ka explain ma mutum me shi ya gane saboda ina ganin kaman ga anyan da ake biya samu amma kuma mijinta bai da shi ya na ta samu amma tana mantawa kaman akwai 1% chance of getting hepatitis from different other sources not through sexual transmission to daga baya dai mun yi magana mun sasanta saboda na explain mata na gwada mata anyan da zai bi ta yi ta samu ita da kanta ta confirm cewa aka nan ne wani abu aka ya faru lokacin da ta je gyaran gashi ya ce mata to ya ayyal Allah wurin ta samu sai ta amince tukunnan muka sasanta
ita da kanta ta bayyana cewa wurin gyaran gashi ta
samu ita da kanta ta bayyana cewa kaman ba inda ta same shi wurin nan don daga baya sun zo sun gane ba ita kade ma ba wadansu ma sun samu to kuma da suka duba sun gane kaman wurin ya fito
Allah di aja ciwo amun zanga da likitoci masu kullawa da lahiya masu kullawa da rayuwa
jama'a masu saurare har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar
kada kanka ina so in sani akwai wani kalubale tsakanin ku da gwamnati
to as a developing country dai dole na ga yaran ke akwai shortcomings dey when it comes to equipment and facilities to help cater for patients wallahi wallahi tallahi bai miki kariyar shi ina nan daban don kayan ayyukan ma wannan ma baka samu shike bar wurin suke tafiya kasan waje amma yanzu dai alhamdulillah akwai private facilities inda suke da kayan ayyukan dewa amma da yana da kyau gwamnatin da kanshi cike manyan hospitals sunna da wayannan kayukan ayyukan nan da wurin suna wurin da bariya bari sauki saboda an kazo Kolebu City Scan Center ma pressure da ke kan mutane ba kai kan doctors nan because mutanen da ke neman su yi CT scan suna da yawa
menene
shi ma wani scan ne da ake yi na hoto na cikin jikin mutum ana yayi na the brain ana yayi da dukkan jiki inda ya kamata
don a gano inda ciwo yake
to amma kika duba yawar mutane da machines din da ke nan wallahi sometimes mashe an bu akamata baka date kunnan ka ya kazo saboda mutane na da yawa kuma baya take care of them at the same time because machines and they are limited so da shi akwai wani kanana facilities da kamata da push through so you ease the stress on the doctors and on the patients those machines na da yawa that means you get less time to work on more people because the doctors will be available on the various systems just to make sure say patients in the council sun samu hutu don zu kai kawo yau gobe jibi yau gobe jibi zaka zo kai scan wani sai ma kai kazo zaka yi scan machine ya bata ya kamata shi technician sun zo sun duba machine sun fix it tukunan to imagine an book wayan su share in the process machine nan ya bata machine nan daya biyu ne uku ne un biyar ma ne dukan ga comes to a standstill you can imagine the pressure the backlog of cases that is going to come wayan ga duka patients in Ghana all waiting in queue in line kuma na gwamnatin ya fi sauki da shi private
kudi kenan idan na fahimce ka wato yanzu idan kana da baka yin wannan layin kai ka ce private hospital
exactly.
Asibiti masu zaman kansu ka biya kudi
of what the government is going to pay to mutane kudi mutane nawa ke da irin wannan kudi shi ya bar health ya zama problem the very few who have the money will survive no matter the cost of the sickness the majority of people would even malaria typhoid you know that come they are struggling to survive shi ya bar wannan problems sun yayyawa kuma health awareness yanzu dai mun dai cewa alhamdulillah yana zuwa bisa yanzu mutane sun fahimci amma farko dai wallahi health awareness na kasa har yanzu ma dai mun ce yana kasa amma yanzu da sauki kan farko don yanzu kowa yayi health conscious ko me ke damun mishi bai zama gida ya ce zai self medication ya tell hospital you find out exactly what is happening kuma ma yanzu ma an waye to the sense wadan suna yin medical exams kaman yearly ko twice a year just to check their state of well-being
kaman ya kada min bayani kan
medical screening na me shi ya je ya bar a duba shi ba ciwo yake yi ba amma yana fargaban cewa la'alla wani ciwo na majikin shi ya boye bi sani ba to ya ce ya medical screening ya gani in ba wani damuwa alhamdulillah in akwai damuwa ne in an gani da sauri a magance shi
shi ma irin wannan akwai private hospitals da ake sannan akwai wani daga
gwamnati na yi da kyau sannan akwai private hospitals ma da ke yi an yi maka medical screening na find out exactly what is happening in ba ciwo kaga ka tsira kenan ina akwai wani advice ne kuma game da yanda zaka zauna da rayuwanka yanda zaka yi ka samu lafiyan kanka shi ya gwada maka ba kowane tamu lokaci ba kowane lokaci za a baka magani ba wani nanan zai maka magana ne ya gwada maka abin da ya kamata ka yi abincin da ya kamata ka ci rayuwar da ya kamata ka zauna ka live saboda ka kiyaye wayannan ababen baya ga wannan shi dai ciwo ne da ya kamata a baka magani amma ba duka ake ba da magani ba wani nanan advice za a baka wani abin mana nan supplements za a baka yaso ka samu kanka
so ba duka kowane ciwo da aka zo asibiti a baka magani ba ko a dora ka kan magani wasu ma shawarwari kuke ba mai shi ku nuna mai yadda zai tafi da cin abincin shi da sauransu
ai ba kowane ciwo ne na a baka magani ba shi dai ya zama na kamar ya zama maka tuca in ba baka maganin da zai yi ka da wannan abu ba amma mafi alheri ne ai an fi so ma ciwo ma in ciwo ya zo ma a ba baka magani akwai yanda za a yi a samu a yi maka jinya ba shi lallai an baka magani ba kamar mutum ne yana da abin nan high cholesterol ko ba ka ba shi da kanshi bai san ma yanda aka yi samu ba amma wani na nan ba bai san yanda aka yi samu ba ne kayan abincin da yake ci ne so shi wannan nan an advise ka ko an directing ka nutritionist wanda ke duban lafiyar ci abinci ya so ya samu advice ka ko ta samu ta advice ka yanda za ka yi da rayuwanka yanda ya kamata ka ci abinci saboda ya samu ya gyara cholesterol nan ba shi ka sha wani magani ba to cholesterol da kanshi ya sauka shi dai zai zama maka damuwa ne don cholesterol yawan cholesterol yana kawo heart problems saboda shi wannan lokaci ya kai wannan lokaci ne ba yayi maka komi shi dai a baka magani yanda za yi ya bar shi cholesterol ne soko kasa da sauri saboda ka samu lafiya amma baya ga wannan ne za gwada maka abincin da ya kamata ka ci lokacin da ya kamata ka ci yanda ya kamata kai da rayuwanka ya so ka samu hutu
ina so in tambaya kai irin wannan screening da ake yi ma jiki don a gani ko akwai lafiya ya akalla kudi nawa mutum zai kashe asibiti akwai wahala shin wahala ne akai
da dama dai babu ne mai wuya ba amma kuma kin san lamari na Ghana batun kudi kuma na da wuya saboda shi yana zama ma mutane problem amma ina ganin kamar abu ne mai kyau da mutum indai kana da iko zaka iya kai ko da wani lokaci in ba kai kai shekara ba cikin shekara ba kai kai so biyu ma ba kai kai so guda saboda ka kare lafiyanka don wani ciwon nan baka sani ma yana tare da kai shin ya kai wani stajin da baka yiya kai komi shi da ai maka jinya kuma wannan in ya kai wannan lokacin bata lokacin zaka bata kudi musamman amma screening da bai da wuya amma yana da cin kudi amma ban sama akwai screening da zai wuce 300 ko 400 Ghana cedis ba komi yawan shi don kidney na ciki liver na ciki heart na ciki duk da jikin mutum da kika sani yana ciki ko ina cikin jikin mutum an duba
akalla baka kashe kudi ba ka kashe kwatankwacin dalar amurka 50 kenan $50
ko ka kashe kudi kamar $50 wani wurin ma private institutions sun nan ka kashe kudi kamar wurin $100 ma saboda wayan suna kara scan da wasu advanced tests especially in sugar by especially in aging ka yana sama ya kamata ko wasu test din da ya kamata ayi a duba especially shi yanayin cancer ga ya kamata a duba gani ko akwai alamun shi in ba alamun shi to alhamdulillah in akwai alamun shi kuma ya zai a sire shi tun wurin tun bai juyin cancer ba
mai sama Allah ya taimake su Ito agada likita bokan turai amai da niya sosai Nace agada likita bokan turai amai da niya sosai Sangada likitoci badan kudi sike ba badan budai yabo ba badan budai yabo kullun waka dai dan su cece rayi ai sake wasu na ga Allah rabbi
Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya daidaita mana sauti kuma ya hada shirin baki ɗansa Daniel Brown da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa a sha ruwa lafiya.
Badan budai yabo ba badan budai yabo kullun waka dai dan su cece rayi ai sake wasu na ga Allah rabbi